shi ba zan kare so
Shina sawa
ka ishi